الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Muna yammacina 12 ga watan Zulkaida, hijirar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga Makka zuwa Madina 1446, daidai da 10 ga watan 5 miladiya ta 2025. Kamar yadda muka saba haduwa a wannan majalisi mai albarka na Mus'ab bin Umair da ke cikin wannan unguwa ta Hausawa Zuro da cikin birnin Kano, domin ci gaba da karatu da muka fara na sabon littafi a satin da ya gabata na Ahkamul Janaiz wa Bid'uha, ainihin wato na babban malami Sheikh Muhammad Nasiruddin Albani rahimahullahu ta'ala. Wannan kuma shine majalisi na biyu a cikin wannan littafi mai albarka. Mun fara muqaddima satin da ya wuce bayan takaitaccen tarihi da muka ji na shi Sheikh Nasiruddin Albani. To insha Allah kuma zamu tsora daga inda muka tsaya, dan ba mu karkare ko ba mu karasa ita muqaddima din ba. Malai yayi mana mabudin kunne da ainihin wato wasu ayoyi guda biyu. Tabarakal ladhi bi yadihi almulku wa huwa ala kulli shay'in qadir, alladhi khalaqa almauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwa alazizul ghafur. Wanda wannan ayar Allah madaukakin sarki ya ce da rayuwa da mutuwa dukkanin su jarabawa ne. Ma'ana ya sanya, ya halicci rayuwa, ya halicci mutuwa dan ya jarrabe mu, ya ga wane ne zai fi kyautata aiki a cikin mu. Sannan mun karanta fadin Allah, kullu nafsin dha'ikatul maut wa nabluukum bisharri wal khairi fitna wa ilayna turja'un. Ma'ana wannan aya ita ma tana nuna duk wani mai rai zai dandana mutuwa. Sannan Allah madaukakin sarki yana jarabtar ainihin wato mutane, wato fitina ta sharri da ta alkhairi, sannan zuwa gare shi ake komawa. Mun karanta hadithin mali walid dunya ma ana fi dunya illa karakibin istadalla tahta shajaratin thumma raha wa taraka. Maza Allah sallallahu alaihi wasallam yace, me ya hada ni da duniya? Menene wani abun so a duniya? Me yacece alakata da duniya? Ni ba wani abu bane a duniyan nan, koma ana ba ni da wata dangantaka ko alaka da duniyan nan, illa karakibin, face kamar irin alaka ta matafiyi wanda ya da zango istadalla ta shajaratin yake hutawa a karkashin bishiya, bayan ya gama hutawa sun maraha sannan ya tafi wata raka ya bata. To bayan nan mun karanta cewa koyarwar annabi sallallahu alaihi wa sallam game da abin da ya shafi jana'iza ita ce mafi alkhairin koyarwa, ta saba da dukkan sauran koyarwa, ko ta saba da dukkan wata matafiya ko tsari irin na sauran al'ummomin da suka gabata. Sannan shiriyar annabi sallallahu alaihi wa sallam game da jana'iza ta kunshi kyautatawa ga shi kansa mamaci da mu'amalantarsa da dukkan abin da ake ganin a shari'ance zai amfane shi a kabarinsa, kuma zai masa amfani ranar tashin alkiyama. Sannan wannan ainihin koyarwa ta annabi sallallahu alaihi wasallam game da jana'iza ta kunshi har kyautatawa izuwa ga iyalan mamaci da ƴan uwansa, da kuma tsayar da ubudiyya ta ainihin wato rayayye, ainihin wato a wato cikin abinda ainihin wato yake mu'amalantar shi kansa mamaci da shi. To mun karanta cewa yana daga cikin koyarwar Annabi sallallahu alaihi wasallam a abin da ya shafi janaiza iqamatul ubudiyyati lirabbi tabaraka wa ta'ala ala akmali ahwali. Na biyu, akwai kyautatawa zuwa ga shi mamaci. Na uku, akwai shirya shi zuwa ga Ubangiji subhanahu wa ta'ala bisa mafi kyawun yanayi da mafi falalarsa da kuma tsayuwarsa da kuma tsayuwar ma'abotansa a sahu, suna masu godiya ga Allah, suna nema masa gafara, suna ainihin wato roƙar masa rahamar Allah madaukakin sarki da yafiya. Sannan sai kuma tafiya da za a yi a gaban wannan mamaci don raka shi zuwa ramunsa, zuwa kabarinsa kenan. Sannan kuma ya kumu huwa wa ashabu baina yadayhi ala kabari, sannan mutum ya tsaya da shi da sauran ƴan uwa da abokan arzika a kan kabarin mamaci. Sa'ilina lahu tathbita ahwaja ma kana ilai, suna masu roƙa masa Allah ya tabbatar da shi. Wannan shi ne mafi abin da ya fi tsananin bukata a daidai wannan lokaci kenan, a roƙan masa a tathbita. قال المؤلف رحمه الله تعالى يجي فأول ذلك تعاهده في مرضه bayan kulawa da ake so a ba wa mamaci wajen kai masa ziyara, da yi masa sallama, da yi masa addu'a, kamar yanda ake so a ba da kulawa gare shi lokacin yana raye a duniya. To, fa awwalu zalika, farkon wannan kulawa da ake bukatar a samu shine ta'ahuduhu fi maradihi, kulawa da shi a halin rashin lafiyarsa. Tunda mutum ya kwanta bai da lafiya, to tun lokacin ya kamata a ce ana bashi kulawar da ya kamata, ana ziyartarsa, ana yi masa addu'a, ana karfafa gwiwarsa, wa tadhkiruhul akhira, ana kuma tunatar da shi lahira, wa amruhu bil wasiyati wat tauba, ana kuma umartarsa da ya rubuta wasiya da kuma tuba zuwa ga Allah. Ma'ana da zarar an fahimci lallai jikin mutum ya fara nisa, yanayi yana nuna cewa rashin lafiyar nan ta yi nauyi, to a ba wa mara lafiya kulawa a wannan lokacin. Kar a dinga tafiya a yi awoyi ba kowa kusa da shi. Wani lokaci shi ke sa in Allah ta kasance sai dai a ce ba a san lokacin da mutum ya mutu ba. Sai ga wani lokaci mutum ya rasu da awo, sai ma wani lokaci a zo a ce ai har ya sassan dare. Saboda me? A daidai wannan lokacin kamata ya ce ana akwai wani wanda yake tare da shi ko da yaushe. In wannan ya gaji da yake jinya akwai gajiyarwa, a dinga ainihin wato canji. In wannan ya wuni, wannan ya kwana. In wannan ya kwana, wannan ya wuni. A samu dai babu yankewar mutane a wurin mara lafiyan da ake ganin jikinsa ya tsananta, jikinsa ya yi nauyi. Ana buƙatar kulawa da mara lafiya. In ya yi kalmar shahada, alhamdulillah. In bai yi ba, za a ci gaba da yi masa talqini ko Allah zai sa ya karɓa ya cika da ita. To, wannan yana daga cikin abin da ake yi wa mara lafiya, kulawa da shi, sannan da tunatar da shi lahira. Sannan wa amruhu bil wasiya, da umartarsa da yin wasiya tun yana raye, a ce to in kana da abin da kake ganin za ka yi na wasiya ga iyalanka, ko wasiya ga ƴaƴanka, ko wasiya game da abin da ka mallaka, ko wasiya game da ainihin wato abin da ya shafi in ka mutu ga yanda za a yi, ga wanda zai sallace ka, ga duk kana iya yin wannan wasiyar. Kace in ka rasu, kana son wane ya maka sallah, wane ya maka wanka, ko su wane su maka wanka, kana so a kai ka makabarta kaza, kamar yanda shi kaga Sheikh Albani muka ce ya zabi makabarta ta kusa, sannan tsohuwar makabarta wadda babu yiwuwar watan wata rana a ce ta tashi. Wannan yana sa ran insha Allah duk sanda musulmi suka shiga suka yi addu'a zai samu wannan wato falalar wannan addu'a din. Sannan kuma kusa inda ba sai an wahal da mutane ba, kuma za a samu masu yin tattaki din zuwa makabarta da yawa, kamar yanda muka karanta. To, duk wannan mutum zai iya yin sa a babin wasiya, wanda kaga shi ma mun ji a wasiyarsa ya ce littattafan da ya rubuta ya yi wasiya a kai su maktaba, ma'ana a kai su garin Madina, a kai su can, yana ganin in an kai su can za su amfani al'umman musulmi. Wannan duk yana daga cikin wasiyoyin da mutum zai yi wa kansa tun lokacin yana raye. Da haka in mutum bai yi ba, aka ga jikin ya dan fara wannan nauyin, ba wai fatan mutuwa ake masa ba, to amma duk abin da ya kamata a taimaka masa, a taimaka masa da shi, dan kada abin ya zo bagatatar. har tun yana fahimtar abubuwa yana hankaltar waɗanda suka zo yana sanin me yace har a waye gari kila ya fara daina gane mutane kila ma harshen ya kare baya magana to kaga wannan lokacin ai an kuma makara da wasu abubuwa shi yasa harkar jinya ba harkar jahilai bane ba za a duba wani dubgagge kawai kai shi a ce kai ne baka zuwa ko ina zauna kusa da baba ka dinga jinya sa a samu mutane masu kan gado su zama suna abin nan dan babban gatin da za a yi masa kenan a ba za a duba wani wanda bai san inda ya dosa ba wani lokaci ma yana wayarsa uban kila ko mara lafiya yana ta murya yana ta daga ko yana tari ko yana yan magana yana so a zo yana da wani sako ko yana wancan yana ta chatting ko yana ta dannan wayarsa ko ma ya fice yana ta hirarsa kawai sai bayan awa biyu awa uku sai ya dinga zagayowa wannan kaga ba majinyaci bane da aka ji sanda aka ce mutum jikinsa yayi nauyi ana buƙatar majinyatansa su zamto masu hakuri kuma su zamto masu lazumtarsa su kimtsa shi lokacin sallah yayi ayi masa alwala ko ya ce mama yi sallah domin wani lokaci akan kai gabar da shi ba zai iya cewa zai sallah ba amma ku sai ku sashi ya sallah a juyar da shi alƙibla in ba zai iya ba yayi imai wannan dai yana daga cikin abin da ake so hatta a asibitoci kamata ya ce majinyata bayan mutum ya je ya karanci harkar jinya to kuma a ce ana tsarma harkar addini ana koyar da su wannan ma'aikatan jinya abin da ya shafi kuma jinya a musulunci tunda galibi za ka ga a hannunsu marasa lafiya suke rasuwa ba a hannun iyalansu ba to kaga in akwai irin wannan yanayin da alamomi da ake sanar da su majinyata wato masu ma'aikatan jinya to kaga da sun ga irin wannan yanayin za su yi kokari su taimaka ko su ja hankalin yan uwan majinyaci cewa ku matso kusa gaskiya ku zama tare da shi ku daina yin nisa ko kuma su din su wakilci yan uwan majinyaci wajen aiwatar da wasu abubuwan wanda suka dace da koyarwar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa tauba kuma umarce shi da ya tuba tuba a ce ka dinga yawaita istighfari wa amru man hadarahu da kuma umartar wanda duk yake tare da shi bi talqinihi shahadata alla ilaha illallah wajallakana wa mara lafiya kalmar shahada shine la ilaha illallah litakuna akhir kalamihi dan ta zama ita ce karshen maganarsa ai da zarar karshen maganar ta zama la ilaha illallah alhamdulillah tafiya ta yi kyau rayuwa ta inganta an cika da imani man kana akhir kalamihi la ilaha illallah dakhala aljanna manzo Allah ya ce duk wanda karshen kalmar kenan yace la ilaha illallah dan aljanna ne idan kuma yace la ilaha illallah sai kuma ya danyi wata maganar ko yace a bashi ruwa ko yace a dan taya da shi ko a dan gyara makwanciyarsa to yanzu kaga karshen maganar sa shine a gyara makwanciya to sai kuma in an gyara makwanciyar sai kuma a ci gaba da yi masa talqinin la ilaha illallah kar a ce ai ya riga ya fade ce yanzu kuma ai kuma ba ita ce karshen magana ba ya fado wata magana ko ya ce yana buƙatar wani abu ko ya ce ai masa wani abu to kaga sai a sake ci gaba da lakkana masa har ai sa'a ya fada kuma in ya fada duk wasu masu hayaniya a kada tashe su su bar gurin ya zama an samu natsuwa gurin ba abin nan kar ya zamanto ana hira kuma ya ji wata kalma kuma ya cafe ta kuma ya fade ta kila kuma in ya fade ta ya zamanto bai cika da la ilaha illallah sai da wannan kalmar to shi yasa ake san duk wayanda suke a daidai lokacin su zamto mutane ne masu nutsuwa wayanda suka san ainihin abin da ya kamata a shari'ance game da mara lafiya thumma nahayu an adatil umam sannan kuma akwai zamu jahani daga cikin koyarwar Annabi sallallahu alaihi wasallam a wannan babi akwai hani an adatil umami game da al'adar al'ummomi allati la tu'minu bil ba'thi wan nushur wa inda basu imani da al ba'thi tashin alkiyama ba wan nushuri basu imani da sake tattara bayin Allah ko halittar Allah gaba ɗaya wuri guda dan ai mata hisabi ba min ladamil hudud na irin al'adan nan ta marin fuska ko marin kumatu wa shaqqi thiyab da yayyaga kekkete tufafi wa halqir ru'us da aske kai wa raf'is saut da daga murya bin nadabi da ambatan yawan maimaita kyawawan halayen mamaci wanniyahati da kukan kera wa tawabi'i zalika da abubuwan da suke biye da irin waɗannan ma'ana daga cikin koyarwar annabi sallallahu alaihi wasallam game da abin da ya shafi janaza shine annabi ya hana koyi da al'adu da dabi'un al'ummomi na duniya wa'anda ba su da imani game da tashin alkiyama ba su yi imani da cewa za a tattara mutane ba a gaban Allah ranar tashin alkiyama su ne waɗanda za ka ga in aka ce an mutu to sai ga sun shiga cikin wani mawuyacin hali suna al'amari irin na jahiliya na rashin yadda da kaddara da imani da Allah ta hanyar marin fuskokinsu ta hanyar kyakkyeta kayansu ana rirrike mutum yana tsalle yana faduwa yana tsalle yana rejewa yana yayyaga kayansa yana fuffusga gashin kansa wani ma yaje aske kamar mace a ce mace ta aske gashin kanta to duk kaga waɗannan al'amura ne irin na jahiliya ga daga murya mutum ya dinga wayyo Allah ya bani ya lalace ya shiga uku shi ya gama yawo mai asirinsa ya gama tonuwa ya dinga kalamai irin wa'anda suke na rashin yadda da Allah da kuma yadda da cewa Allah shine gatan kowa da kuma rashin imani da kuma runguma kaddara to waɗannan abubuwan yana daga cikin abin da Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi hani da su a wannan babi wa sannal khushu'a lil mayyit an sunnanta yin khushu'i risnawa lil mayyit ga mamaci wal buka'a alladhi la sauta ma'ahu wato ayi khushu'i anuna an yi ladab a jiki yayi la'asar in ana tare da wannan mamaci da ka kalli yanayin mutane ga mutane suna cikin tashin hankali mutane suna cikin rudani mutane jikinsu babu wani walwala ba karsashi sannan kuma babu laifi a iya yin kukan da babu sauti a ga mutum yana ta kwararar da hawaye wannan babu laifi amma kuka wi wi mutum yana tsalle yana ihu kaji gida gaba ɗaya an kaure maza da mata an rude ana ta ihu wannan ya saba da koyarwar annabi sallallahu alaihi wasallam amma babu laifi da yin kuka wanda babu sauti a ciki wa huznal qalbi babu laifi da takaici ko bakin ciki irin na zuciya bayan da za a ce wa mutum saboda an masa rasuwa saboda tsabar yadda da kaddara da imani da Allah cewa ba zai damu ba a lalle zuciyar mutum ransa zai baci wato zai shiga cikin damuwa wa kana yaf'alu zalik manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana yin haka wa yaqulu yana cewa tadma'ul ayn idaniya tana zubda hawaye wa yahzanul qalb zuciya tana damuwa wala naqulu amma manzo Allah ce ba za mu faɗi wata magana ba illa ma yurdi rabb sai maganar da za ta yarda da ubangiji kenan duk lokacin da aka ce irin wannan al'amari ya same ka natsuwa ake yi a san me yake fita daga baki kar a fita daga da'irar masu hankali a shiga cikin duniyar mahaukata kar a fita daga cikin da'irar musulmi a shiga cikin da'irar maguzawa da maguzanci lalle in mahaifi ya rasu mahaifiya ta rasu wannan rashi ne mai girma mata ta rasu ko miji ya rasu wannan rasuwa ce mai girma dan uwa da ko ya wa'annan dukkaninsu rashe-rashe ne masu dukan ainihin wato wanda aka yi wa rasuwa ɗin amma duk da haka lalle mutum ya yi ƙarfin hali ya yi koyi da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin irin wannan lokacin ta hanyar ya dinga ƙwalla yana zubda hawaye wannan babu laifi ta hanyar yana cikin damuwa wannan babu laifi amma duk abin da zai faɗa ya faɗa abin da ba zai kusata Allah ba ka koma cikin al-ahadithus sahiha za ga wannan hadisi mai lamba ta 1732 kuma wannan hadisin zai sake zo mana a shafi na 21 a bugu irin nawa kenan wa sanna li ummatihi alhamda wal istirja'a war ridha anillah wa lam yakun dhalika munafiyan lidam'il ayn wa huzn alqalb wa lidhalika kana ardal khalqi fi qada'ihi wa a'zamahum lahu hamda وبكى مع ذلك يوم مات ابنه إبراهيم رأفة من ورحمة للولد ورقة عليه والقلب ممتلئ بالرضا عن الله عز وجل وشكره واللسان مشتغل بذكره وحمده وسن لأمته manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya sunnanta wa al'ummarsa alhamda godiya ga Allah walistirja'a da maida al'amari zuwa ga Allah da zarar mutun ya irin wannan ta faru sai godiya ga Allah sai istirja'i inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ya zama wannan kalma ce za ta lazumci bakinka inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ka kalli girman musibar ka kalli abin da ya faru ka kalli wanda ya rasu din yan alakarka da shi ka kiduma kwarai amma wannan kalmar ita ce har ka dawo cikin hayyacinka baka daina fadin ta ba inna lillahi wa inna ilaihi raji'un shine istirja'a amma wani abin da zai baka mamaki wani ba ma jahilin bane yana zuwa karatu yana sauraron karatuka amma in mata suka barke da kuka shi ma sai ka ji ana ba su hakuri shi ma ana ba shi hakuri ana kakkama shi ana daddafe shi yana nema yayi wani nau'i irin na mahaukata to kaga wannan gaskiya karatu so ake yayi amfani duk sanda abubuwa irin waɗannan suka taso koda gidan ba mai karatu sai kai to kai ana so a ga mood dinka mood ne irin na karatu ka dinga kokarin tausar wayanda su ba su fahimci abinda ka fahimta ba game da addini karka dakata taso karka biye musu kada jahilai su zama su suke maka jangora ka ajiye karatun da ka dade kana saurara kana ji ka kuma yi aiki irin nasu wayanda su ba su da karatu wannan kuskure ne da haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya sunnanta al'umma sa godiya ga Allah sannan ya sunnanta al'umma sa istirja'i war ridha anillah da kuma yadda da abinda Allah madaukakin sarki ya hukunta kuma wannan din walam yakun zalika munafiyan wai hakan bai kore lidam'il ayn bai kore zubar da hawayen ido ba wa huznul qalbi da damuwa irin ta zuciya wannan bai kore babu cin karo tsakanin istirja'i godiya ga Allah da kuma a ganka kana zubda hawaye a ga zuciyarka tana cikin damuwa kasantuwar zuciyarka tana cikin wani mawuyacin hali tana cikin damuwa idanunka suna zubda hawaye bakinka yana istirja'i wannan babu cin karo kara dauka a kuma kana ta inna lillahi kuma kana ta hawaye in aka ce ka daina hawaye ma wanda ya ce ka daina hawaye shi ma ai ba ma a cewa ka daina hawaye annabi sallallahu alaihi wasallam yayi hawaye abinda kawun kana yi za a hana ka shine iyo kana ta wayyo Allah kana ta gunji to wannan shine sai a taushe ka ce ba a yi amma kana zauna in ka tuno kawai a ga kwalla a ga hawaye suna zuwa wannan ba ko kai kadai kake jin me kake ji kai kadai kake sanin irin gibin da ka samu game da shi wanda ya rasu to duk sanda ka tuna sai hawaye wannan babu ko damuwa irin ta zuciya wannan babu cin karo tsakanin ta da inna lillahi wa inna ilaihi raji'un daka dan kai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un baya hana kai hawaye baya hana zuciyarka ta zama cikin damuwa walizalika kana ardal khalqi dan haka ya kasance ardal khalqi fi qada'ihi wanda yafi halittar Allah yadda da hukuncin Allah manzon Allah kenan sallallahu alaihi wasallam wa a'azamahum lahu mafi girmansu lahu ga Allah madaukakin sarki hamdan ko mafi girmansu gare shi wajen godiya wa baka yayi kuka shi ma in kuka rashin yadda da kaddara ne kana so ka ce annabi bai yadda da kaddara ba da yayi hawaye wanda yafi kowa yadda da kaddara yafi kowa wato yafi kowa girma wajen godiya ga Allah wa baka yayi kuka ba'da zalika bayan waccan yadda da kaddara din yauma matabunhu ibrahim ran da dansa ibrahimul muazzam ya rasu ran da ibrahimul muazzam dan gidan annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasu annabi sallallahu alaihi wasallam ya zubda hawaye riqatan minhu wa rahmatan lil walad riqatan minhu sabida taushin zuciya irin ta annabi sallallahu alaihi wasallam ma'ana hawaye irin wannan yana nuna zuciyar mutum bata bushe ba zuciyar mutum baki kasashiya bace yana da zuciya mai taushi wa rahmatan lil walad da kuma tausayawa shi kansa yaro din wa riqatan alaihi da kuma wato tausasa masa wal qalbu mumtali'un bir ridha 'anillahi azza wajal amma fa a daidai lokacin da annabi yake zubar da hawaye din nan zuciyarsa cike take da yadda da Allah madaukakin sarki da yadda da wannan abi da Allah ta'ala ya hukunta wa shukurihi zuciyar annabi sallallahu alaihi wasallam cike take da godiya ga Allah madaukakin sarki wal lisan a lokaci guda kuma harshen sa mushtagilun bi dhikrihi shagalce yake da ambatan Allah wa hamdihi da godiya gare shi haka babu ta'arud babu tanaf wato babu munafa baina wato mutun ya zamto ga hawaye yana yi zuciya cikin damuwa amma yana inna lillahi wa inna ilaihi rajiun alhamdulillahi rabbil alamin wannan babu cin karo kuma irin abinda annabi ya gwama a lokaci guda kenan sallallahu alaihi wasallam daka in ka dauki waɗannan ka gwama su guri guda ga hawaye ga damuwa kana cikin ta ga kuma istirja'i da ambaton Allah wannan baka yi laifi ba ka koma lamba ta biyu zamu dauko wata magana ta Ibn al-Qayyim rahimahullah ban sani ba ko ya kawo muku ita min kalam Ibn al-Qayyim rahimahullah fil fasl al-awwal min al-janaiz wato maganar Ibn al-Qayyim rahimahullah a fasalin sa na farko min al-janaiz na abin da ya shafi janaiza min zadil ma'ad daga littafin sa zadil ma'ad fi hadi khairul ibad a mujalladin sa na daya shafi na 197 wa tamamuhu ga cikon maganar yanda yake walamma daqa hadha almashhad yayin da wannan mahalarta din ta kuntata wal jam'u bainal amrayn ala ba'd al-arifina walamma daqa hadha almashhad wannan istishhadin ga hawaye ga bakin ciki ga istirja'i haduwar abubuwan nan guda biyu sun kuntacewa wani shehi wal jam'u bainal amrayni hada tsakanin al'amuran guda biyu hawaye na kwarara zuciya na cike da damuwa baki na ambaton Allah da yadda da hukuncin Allah da kaddararsa hada waɗannan al'amura guda biyu ya zama mai wahala ala ba'dil arifina ga wani cikin wanda ainihin suke ainihin wato shehunnai ma'abota ainihin sanin Allah yauma mata waladuhu ran da dan sa ya rasu wato wannan malamin ran da dan sa ya rasu ja'ala yadhaku kawai sai a ga yana ta dariya ana so a ga malam ya kidime malam hankalinsa ya tashi kawai da kun hadu da malam sai a ga malam yana ta dariya wai tsabar yadda da hukuncin Allah ne kar ma ya dan daura fuska kamar yana nuna bai yadda da hukuncin Allah ba kenan shi ya mai kun yi jam'in hadisan ya hada tsakanin abubuwan guda biyu sai ya dauki daya da haka da kun hadu da shi sai kawai dan sa ya mutu amma yana ta dariya faqila lahu sai aka ce da shehi atadhaku fi hadhihi alhala ko fi hadha alhala yanzu a irin wannan halin danka ya rasu akan makallahu kuma kake dariya fa qala sai ce inna allaha ta'ala qada bi qada'in Allah ya riga ya zartar da wani hukunci fa ahabbtu an arda bi qada'ihi sai nake so in yadda da hukuncinsa daka sai nake ganin wannan yanayin da zan yi na in dinga dariya shine alamun na yadda da hukuncin da Allah ya yi fa ashkala hadha ala jama'atin min ahli alilm wannan al'amari da wannan malami yayi sai ya kirkitar da wasu daga cikin malamai ma'abuta ilimi fa qalu sai suka ce kaifa yabki rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zai yi hawaye yauma matabunhu ibrahim ran da dan sa ibrahimul muazzam ya rasu wa huwa ardal khalqi alillah alhalin shine yafi halittar Allah yadda da Allah ويبلغ الرضا بهذا العارف الى ان يضحك wace irin yadda ce ta kai kololuwa ga wannan masanin Allah har ta kai shi ga yin dariya a lokacin da dan sa ya mutu fa sami'tu shaykh al-islam ibnu taymiya yaqul sai naji shaykh al-islam ibnu taymiya yana cewa hadiyu nabiyina sallallahu alaihi wasallam kana akmalu min hadi hadha al-arif shiriyar annabi sallallahu alaihi wasallam ita tafi alheri fiye da koyarwar wannan masanin Allah dan kaka ja kai ma baban kai aras kawai ga kana ta dariya a ce me yake ce tsabagen yadda da hukuncin Allah tunda haka Allah ya hukunta ka karba dan ka a ganka kawai kana ta dariya kana ta ainihin annashuwa koyarwar annabi sallallahu alaihi wasallam shiriyar annabi sallallahu alaihi wasallam ita ce mafi kamala mafi cika shiriya babu wanda ya fi yadda da hukuncin Allah irin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam amma kuma tattare da haka a'dal ubudiyyata haqqaha manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bawa ubudiyya haƙinta fatta sa'a qalbuhu lirida anillah da haka zuciyarsa sai ta yalwata wajen yadda da Allah wa rahmatul waladi da kuma rahama ga yaron warriqata alai da tausaya wa yaran fahamadallaha ya gode wa Allah wa radiya anhu ya yadda da Allah fi qada'ihi cikin hukuncin Allah wa baka kuma yayi kuka ya zubda hawaye rahmatan sabida rahama wa ra'afatan da jin kai ga shi yaran fa hamalathu ra'afatu 'alal buka tausayin ne ya sa shi kuka wa ubudiyyatuhu lillah irin zaman sa bawa ga Allah mai bauta ga Allah wa mahabbatuhu lillah da irin kaunar da yake wa Allah ala rida wal hamd wannan ita ta sashi yadda da hukuncin Allah da kuma godiya ga Allah haka ake so ka hada waɗannan abubuwan guda biyu ban sani ba ko kun fuskanci wannan dan ɗan karamar kissa din ko an gane ko ma'ana kamar shi wancan arif din masanin shi yana ganin kawai sai ya dauki bangare daya bangaren ubudiyya kawai ya dauka amma bangaren arrafa din bai dauke shi ba shi kuma annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya hada guda biyun ya bawa ubudiyya haƙinta sannan ya bawa ra'afa wa rahma haƙinta yanzu ina wani nuna tausayi da alhini babanka ya rasu aka kana dariya matarka ta rasu aka kana dariya ina wani nuna rahama da tausayi a cikin zuciya misali wa ma zai fahimce ka na fata an gane kaga fahimtar mutum yana da wahala irin wannan to shi yasa gara kai dauki koyarwar annabi sallallahu alaihi wasallam ita ce mafi alherin koyarwa annabi sallallahu alaihi wasallam guda biyun ya hada wa hada al-arifu kaga wannan arifi din wannan sufi din shehin masarin Allah daqa qalbuhu an ijtibai al-amrayn zuciyarsa sai ta takure ta kasa hada al'amuran guda biyu wa lam yattasi' batiluhu li shuhudihima sai zamanto batininsa bai samu fadada da yalwatar halartar waɗannan abubuwa guda biyu ba wal qiyamu bihima da tsayuwa wajen aiwatar da waɗannan abubuwa guda biyu fashagalathu ubudiyyatur ridha an ubudiyyatir rahmati war ra'afa dan haka sai zamanto bautarsa ta yadda da hukuncin Allah sai ta shagaltar da shi ta dauke hankalinsa gabarin bauta ta rahama da jin kai kaman yanda wancan yadda da hukuncin Allah bauta ce ibada ce to haka kuma tausayi da rahama shi ma ibada ce da aka hadawar ake walamma kana kathiru minan nas alyawm yayin da yawa daga cikin mutane a yau sun kasance ba'idina sun yi nisa kullal bu'di dukkan wani nisa al'umma ko jama'ar mutane sun yi nisa matuka an hadihi sallallahu alaihi wasallam gabarin koyarwar annabi sallallahu alaihi wasallam fil ibadati kulliha ba ababun jana'iza ba a cikin ibada gabaki ɗayanta in ka kalle yanayin yanda mutane suke yin ibada to za ka ga da yawa daga cikin mutane sun yi nisa da koyarwar annabi sallallahu alaihi wasallam ababun wannan ibada wa min ha daga cikin ibadun da mutane sun yi nisa da koyarwar annabi a cikin su aljana'izu akwai abin da ya shafi jana'iza bi sababin sirafihim an dirasatil ilm wala siyama ilm alhadisi was sunnati wankibabihima ala alulumi almadiyya wal amal li jam'il mal yace me ya jawo mutane suka yi nisa da karantarwar annabi sallallahu alaihi wasallam a ibada yace bi sababin sirafihim sabida dalilin juya akalarsu an dirasatul ilmi game da karantar ilimi na shari'a mutane akalarsu sun karkatar da ita gabarin koyan ilimin shari'a wala siyama ilmal hadith was sunna musamman ilimin hadithin annabi sallallahu alaihi wasallam da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam wankibabihim da yanda mutane suka duƙufa alal ulumil madiyya akan neman ilimin duniya shi da almadi ilimin da mutun zai samu kuɗi mutun zai iya zuwa can daga primary shekara wajen nawa shekara 6 primary shekara 6 secondary shekara 4 ilimin bai yi wani tsaye tsaye ba shekara 4 jami'a ya danganta da irin course din da ya dauka amma mu dauki shekaru kadan din shekara 4 akalla shekara nawa 10 wani bayan nan ya koma yayi degree na 2 wani ma ya koma yayi degree na 3 16 kai ko afwan 16 shekara 16 duk wannan fa tun daga primary secondary har zuwa jami'a duk wannan fa ulumul wato ilimi ne maddi na kokarin ya zaka samu kudi ya zaka ci abinci ya zaka dinka riga ya zaka gina gida ya zaka yi kaza duk wannan ilimin duk wannan shekara 16 in ma ka tsaya iya digirin kenan in kuma ba a samu kowane irin tsaiko a hanya ba shekara 16 kuma lokacin da kake wannan kaga ka taso tunda ka bude ido a wannan layin aiki ulumul maddiya kenan Mala yace wannan shi yasa mutane suka yi nisa da koyarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Domin yanda mutane gaba ɗaya suka raja'a akan ilimin boko, ya za su yi karatun boko, ya ƴaƴan su za su yi karatun boko, to wannan wala amali da aiki tukuru li jam'il mal wajen tara kuɗi. To wannan yana daga cikin babban dalilin da yasa mutane suka yi baya suka karkatar da akalansu ga barin koyan ilimin addini musamman sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam faqad talaba minni ba'd al-izza wani daga cikin yan uwa masu girma ya nemi ni bi munasabati wafati ihda qaribati a wata munasaba wata dangantaka ta rasuwar daya daga cikin yan uwansa makusanta mata يوم الجمعة رانا الجمعة الواقع في 11 ربيع الآخر من ربيع الآخر ودى وتشاء ليا قوات الربيع الآخر سنة 1373 هجرية وتودى تيدي ألب دبو ليا دري أكو دسبعين دا أكو وتو يناسو يجي أمان تاريهي دليل ونلف ون لتاب الناس yace munasabar da ta kawo daya daga cikin manya cikin yan uwa yace dangantakar rasuwar wata daga cikin yar uwarsa da aka samu wanda ta rasu 11 wato ranar juma'a 11 wato ga watan rabiul akhir 1373 an adha risalatan to wannan dan uwan shi ya nemi da in dan rubuta wata ayar risala wani dan karaman littafi haka mukhtasaratan an takaitacce fi adabil janaiz fil islam littafin ya kunshi ladubban janaiza a musulunci janaizan nan dai ba makawa yanda ake rayuwa haka ake mutuwa da haka yanda ake da ilimin rayuwa wajibi ne kuma a samu ilimin mutuwa ba makawa tunda alladhi khalaqa al-mauta wal hayata yanda ya halici rayuwa haka ya halici mutuwa da haka yanda mutum ake shirya ake da masaniya game da zuwansa duniya to wajibi ne kuma a samu ilimi da masaniya game da komawarsa zuwa ga wanda ya halice shi zuwa lahira da haka yace wannan dan uwa sai ya nemi da in dan yi wata yar risala wato wani dan karamin littafi mukhtasara takaitacce wanda zai bayani game da ladubban janaiza a musulunci li yaquma huwa wa ghayruhu bi tab'iha domin ya samu dama ko shi ko waninsa su buga wannan littafin wa tawzi'iha da kuma rarraba wannan littafin alal mujtami'ina ga waɗanda suke taruwa litta'ziyati dan yin ta'ziya fi ayyamiha almu'tadati indahum a cikin kwanakin da ake ta'ziya na al'ada a wurin su ma'ana asalin wanda ya sa bana ya rubuta wannan littafin wani ne cikin yan uwa da yar uwarsa ta rasu malamin ya kai ziyara domin ya je yi masa ta'ziya to da yaje masa ta'ziya sai ya buƙaci da Allah mai zai hana karma kallahu a danyi wata risala wanda ta shafi ladubban janaiza yace shi zai dauki nauyin bugawa ko kuma in ma bai samu bugawa ba wani zai buga dan araba a wannan kwanakin karbar ta'ziya din araba wa mutane sun zo ta'ziya kowa an bashi wannan littafin dan yaje ya amfana a samu ainihin wato ilimin ya zama yaya du mugutani man fursata jima'ihim wato dan yayi amfani da damar haduwar mutane li ta'arifihim bi sunnati nabiyihim wajen sanar da su sunnar annabin su hatta yastannu biha har awayi gari su sunnantu da sunnar annabin su wayahtadu bi hadiha su kuma shiryu da shiriyar ko wato shiriyar annabi sallallahu alaihi wasallam wayastaniru bi nuriha su kuma haskaka da haskenta wannan shine abin da wannan dan uwa yayi kokari yaga cewa ya roki malam dan yayi wannan wama annani yace duk da cewa ni kuntu qad bashartu talifa ba'd almusannafat musannafat al-ukhra duk da cewa ni na riga na fara wasu rubuta wasu wallafa wato wasu wallafa wallafan daban mana daidai lokacin da ake son malam ya dan rubuta wannan risala din ta ladubban janaiza yace to kuma gashi a daidai lokacin ya riga ya fara wasu rubuce rubucen wasu littafai nasa faqad wa'adtuhu khairan amma nayi masa alƙawari na alkhairi lima fi zalika min at-ta'awun ala ihya'i sunnah saboda abinda ke tattare da wannan aikin in na samu yin sa na taimakawa wajen raya sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam wa imatatil bid'ati da kuma kashe bid'o'in da mutane suke yi tarin masu tarin yawa game da abin da ya shafi jana'iza fasara'atu ila tahqiqi ragabati da aka nayi gaggawa wajen kokarin tabbatar da abin da yake kwadayi abin da yake nema wa injaza talabatihi da kuma aiwatar da abin da ya nema walakinni ma kittu ashra'u fi zalika sai dai ni kafin in shiga cikin wannan aiki hatta tabayyana li kafin ma in kusanci fara aikin sai kuma ya bayyana a gare ni annal amra ab'ad min an yatahaqqaqa bitilka sur'a yace sai kuma daga baya na gane al'amarin nan ba zai iya tabbata ba da irin wannan gaggawar domin shi wanda yace ayi roki ayi littafin so yake a wannan kwanakin zaman karbar gaisuwan a gama littafin tunda yar risala yace ko a gama a rarraba wa mutane dan sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam ta rayu a wannan babin kuma bid'o'in da mutane suke yi saboda rashin fahimtar addini ko rashin gane sunna din ita kuma a zamanto an kaude ita to bayan Sheikh Albani ya amsa yace kuma daga baya sai ya bayyana a gare shi cewa gaskiya abin yayi kurkusa yayi gaggawa wa awsa'u min an yujma'a fi risalatin sannan kuma yace ya bayyana a gare ni cewa wato wa ausau al'amarin yana da fadin da ba zai iya yiwuwa ba an yi juma'a a tattare shi fi risalatin a cikin wata karamar risala wani dan karamar littafi tuwazza'u 'alan nasi wanda har za a samu damar rarraba wa mutane fi mithli tilkal munasaba a cikin irin kwatankwacin wannan dangantaka ta karbar gaisuwa zalika yace abin da yasa na tsaya ne tsayi nace kai wannan aikin ba zai yiwu ba da gaggawa haka sannan fadin aikin ya fi karfin a iya karkare shi cikin ɗan kwanakin da shi wancan din yake buƙatar a yi dan a raba mutane waɗanda suke zuwa su yi ta'aziya yace zalika abin da yasa haka li'anna adabal jana'izi domin ladubban harkar jana'iza wa ahkamaha da hukuncen jana'iza kasiratun jiddan suna da yawa matuka wa qismun kabirun kuma wani bangare ne mai girman gaske kaga dai wannan matsala ta jana'iza minha daga ciki min makhtalafat fihi aqwalul ulama akwai matsalolin da malamai sun maganganun malamai sun saba a cikin su wa tadarabat hawlahu al ara ra'ayoyin malamai sun ci karo da juna a ƙarƙashin wannan matsala faminhum domin zaka samu daga cikin malamai man yuharrimu shay'an akwai wanda yake haramta yin wani abu a jana'iza wal akharu wani malamin kuma yubihu yana halatta yin haka wa minhum daga cikin malamai man yujibu shay'an zaka samu akwai wanda yake wajabta yin wani abu a jana'iza wal akharu la yujizuhu wani kuma ma baya halatta yin haka wa minhum daga cikin su malamai man yarahu sunnatan akwai wanda yake ganin abu kaza a jana'iza sunna ne wa akhar wani kuma yarahu bid'atan yana ganin yin abu kaza bid'a wa hakaza haka dai in ka bi abin da haka irin wannan matsala mai irin wannan fadi da sabanin malamai da yawa ai ba magana a ce da gaggawa cikin kankanin lokaci ayi har ma a samu damar rarraba mutane masu zuwa yin ta'ziya kama huwa sha'anu fi kathirin min almasail al-ukhra kaman yanda sha'anin haka yake cikin sauran wasu matsalolin daban fi aksari abwabi shari'a a cikin mafi yawan babukan shari'ar musulunci za ka ga duk akwai irin waɗannan matsalolin misdaqan li qauli Allah ta'ala duk mafi yawan babukan shari'ar musulunci zaka akwai sabanin malamai wasu sun ce hawajibi ne wasu sun ce ba wajibi bane wasu sun haramta wasu sun halatta wasu sun bid'antar wasu sun sunnantar ji zaka samu wannan yace wannan kuma yayi daidai da fadin Allah ko ya gaskata fadin Allah ta'ala wala yazaluna mukhtalifina illa man rahima rabbuka wala yazaluna mukhtalifin ba za su gushe ba suna sabani da juna illa man rahima rabbuk sai wanda ubangijinka ya ji kansa ya masa rahama da aka sabani cikin al'umman manzon Allah ba zai gushe ba sallallahu alaihi wasallam domin Allah madaukakin sarki yace wal zalika khalaqahum wala yazaluna mukhtalifina illa man rahima rabbuka wal zalika khalaqahum ba wai dan sabanin yana da kyau ba amma dai dabi'ar haka take Allah ya riga ya halicci mutane da mabambantan tunaninka da mabambantan fahimce da aka dole za a dinga samun sabani nan da can wannan suratu hud aya ta 118 lidhalika kana la budda qabla kulli shay dan haka naga babu makawa kafin komai kafin in yi komai min jam'i mufrada ce masaila na kokarin tattara daidaikun masaloli na aljana'iz janaiza thumma dirasata kaga kenan labudda ba kafin ma in ce zan yi wannan aikin labudda sai na mai kokarin tattara daidaikun masaloli da suke da alaka da janaiza daya thumma dirasatiha sannan kuma in yi research akan su in yi dirasa din su dirasatan daqiqatan kuma dirasa research mai zurfi وتتبعي ادله المختلف عليه في منها سنن دبيبير دليلي ودند اكا سامو ساباني اكنسو منها اباب جنائزه ونقدها ده كما ين صوكتي كو نقدنسو على ضوء علمي بسحتن علم مكنن غدا بيو علم اصول الحديث واصول الفقه واتو علم نن اصول الحديث ده كما اصول الفقه waqtiyarin rajihi sannan daga baya fa in zabi cikin zantucikan malaman in zabi kauli ko magana da tafi zama mafi rinjaye ita ce rajiha minha daga cikin wannan matsalolin duna ayyi tahayyuzin ba tare da nuna kowane irin bambanci ba li mazhabin muayyanin ga wata mazhaba ayyananniya wannan karamin aiki ne bayan yayi wannan yace sannan yana so in yazo inda aka samu sabani ya fadu kauli rajihi a cikin sabanin ba tare da ya karkata ko ya nuna bambanci ta hanyar fifita wata mazhaba akan wata ba aw ta'assurin bi'adatin ba tare da tasirantuwa da wata al'ada ba sai darat wadda ta yi karfi hatta sarad har ma saboda wannan al'ada ta yi karfi hatta zama ka anna hadinun kai ka ce ita mata addini ce yajibu an yutta ba da yawa jababi yanzu da Allah wasu abubuwan da suke faruwa a rashe ko abin da ya shafi makoki mutuwa da yake ba daya yanzu wani abin al'ada ce amma yayi tasiri a rayuwar mutane ka rantse da Allah ya zama addini to yace dan haka wannan rubuta wannan littafi yana buƙatar duk sai an tsatsefe wa'annan abubuwan akwai al'adun da sun riga sun yi karfi har sun zama kamar addini da ya zama wajibi a bi to dan haka duk akwai buƙatar bi a hankali a tattara abubuwa dan ka san wannan littafin mallan sai da ya zaman dirshan yayi abubuwa da yawa kafin wannan littafi ya fita da ya daka tashi wanda ya nemi alfarmar ya buga littafin to da kila ɗan risala ce mai ɗan shafuka kadan a dan tattaba wasu abubuwan ko ba za ka same su ba amma ta dalilin wannan dai wancan yana da lada domin shi ya cusawa mallan ko ya haskawa mallan wannan aiki shi kuma mallan ya ga to bari ya fada dafi yadda tunanin shi wancan bari ya tattara matsaloli kuma zaka muka shiga karatun zaka ji kamar yanda in ka karanta littafin sifatu salatin nabi to haka shi yayi wa irin wannan ababun janaiza to dai dan abin da ba a rasa ba da za ka ka neme shi a wani guri babu anan kamar yanda kaga yayi sifatu salatin nabi minat takbiri ila taslimi ka annaka taraha zaka san mallam ba karamin malami bane ya dauki matsala zai magana akan ta yace siffar sallar annabi sallallahu alaihi wasallam tun daga kabbara har zuwa sallama kamar ka annaka taraha kamar a gaban ka annabi da haka duk abubuwan haka ya dinga bin su daki 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 inda ya shafi sallah ya kawo shi a littafin to haka in dai mas'alar ta danganci jana'iza to da iznin Allah zamu ci karo da ita a cikin wannan littafi ko da fadin ta ko kuma dai gurgurdan abin da muka samu a ciki na fata an gane muna da lokaci lokaci ya cika insha Allah sai mu tashi wa mimma la yakhfa ala ahli ilm ko abinda muka karanta ya zama daidai Allah ta'ala ya ba mu lada kuskuren da muka yi ko tuntuban harshe Allah ya gafarta mana wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.